Pete Tong. And during the next couple of hours, this is that part of the day, broadcasting-wise, where the Radio 1 bosses are in bed and they give us free license to, yes, have a party on the radio at their expense or your expense. But it's good fun anyway. So stand by. Our special guest tonight is techno and hard house specialist and turntable supremo, Billy Nasty.
We'll be right back. Da 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 da
Central Mix tonight with our special guest, Billy Nasty. to Radio 1's Essential Mix tonight with our guest DJ, Billy Nasty. Mix continues. You're listening to Radio 1 Saturday night, Sunday morning, and our guest DJ on the turntables, Billy Nasty. The Essential Mix, midnight till 2, every Saturday night, Sunday morning on Radio 1. And tonight, our guest DJ is Billy Nasty. Billy Nasty on tonight's Essential Mix. You're listening to Billy Nasty tonight on The Essential Mix. hard and bouncy, just how we like it. Many thanks to Billy Nasty for completing an excellent essential mix here for us on Radio 1. A full list of the tunes he featured will appear in Update Magazine this coming week and the next edition of Mix Mag. As for us and me, Pete Tong, have yourself a great weekend, what's left of it. See ya!